أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغديا تتبت قال مي جرما دبوايا واندي قدر تامن حدوا وانا لوكا شمي البركة domin ci gaba a cikin karatun littafin Sharh Sunnah na Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari, wanda ya rasu shekara ta 329. Yau muna 8 ga wata na 6 Hijra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1442, wanda ya dace wa 21 watan 1 miladiya na 2021. Insha Allah wannan zai zama to darasi na 15 kenan a satin da ya gabata wajen hadin lamban darasi. Kenan nayi kuskure, nace darasi na 13, alhali darasi na 14 ne. Kenan wannan zai zama to darasi na 15 insha Allah ta'ala. Ubangiji subhanahu wata'ala mana jagoranci. Matashiyan karatu a yau, bayan mallam ya ambata mana magana akan abin da ya shahi saye da sayarwa da irin halaccin da yake cikin saye da sayarwa, sannan kuma da haramci da aka yi bangaren da ya shahi riba ko kuma kuɗi da ruwa. Yau matashi karatu mallam yake cewa wa'lam rahimakallahu, ka sani Allah ya maka rahama kai mai karatu ko kuma kai mai saurare, annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu shafaqatu abadan ma sahiba ad-dunya li'annahu la yadri ala ma yamutu, sannan kuma wa bima yukhtamu lahu wa ala ma yalqa Allah wa in amila kulla amalin min alkhairi, wa yanbaghi lirrajuli almusrifi ala nafsihi alla yaqta'a raja'ahu min Allah ta'ala 'inda almaut, wa yuhsinu dhannahu billahi wa yakhafa dhunubahu, fa inna rahmatallahi فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. مالك تا وعلم كسني كي مي كراتو رحمك الله تعالى الله مي غرما دبواي يرحم اغريك. wannan addu'a ce da iya daga cikin dabi'ar magabata a lokacin da suke rubutu, suna rubutawa a daidai lokacin da wanda zai zo daga baya karanta zai amfanu da addu'o'in waɗannan bayan Allah. annahu yanbaghi lil abdi, cewa ya cancanta ga bawa, ya cancanta ga dan adam, an tashabahu shafaqatu, ya zamanto kana tare da kauna ta rahamar Allah subhanahu wataala. ash-shafaqa sai zamanto a matsayin kauna ko kuma kaman tsoron azabar Allah mai girma da buwaya abadan, har abada ya zamanto kana cikin wannan yanayi na kana tsoron irin ukuba da Ubangiji subhanahu wataala yake yi ga diyan da suka fandare wa Allah subhanahu wataala. Kene zamanto a cikin dabi'arka kenan kana da wannan halin na ash-shafaqatu, kenan kana tsoron azabar Allah subhanahu wataala. ma sahiba ad-dunya, matukar kana rayi a duniya, kenan ya zamanto a cikin ayyukanka ka rika aikata ayyuka na za su rika tarjama cewa lalle wani yana tsoron azabar Allah subhanahu wataala. malici li'annahu la yadri, saboda kai da kake rayuwa a yanzu, ni da nake rayuwa, mu da muke rayuwar nan, ba mu san ba ala ma ya mutu, akan mi mutun zai mutu, dadan bai san ba akan mi zai gama, akan mi zai kare, bimana bai san ba akan mi zai mutu. wa bima yukhtamu lahu, sannan kuma miye karshen rayuwar shi, bai san ba da mi zai cika. sannan kuma wa ala ma yalqa Allah azza wa jalla, sannan yaya zai hadu da Allah subhanahu wataala, zai hadu da Allah ne Allah yana mai halin yarda da shi, ko kuma zai hadu da Allah subhanahu wataala a cikin wani yanayi wanda yake wanda Allah ba zai yarda da shi ba. kenan wannan abu kenan ya kamata da mai zamanto yana cikin jin tsoron wannan abubuwa mana ka zamanto akan cikin yanayi na shafaka akan yaya abun zai kare kenan ka rika tuno wannan a ranka zai taimaka maka akan yin addu'i akan Allah tabbatar da kai da sauransu kenan wa bima yuhtamu lahu sannan kuma wa alama yalqa Allah akan ya da ya zaka hadu da Allah nan a wajen wa alama yalqa Allah akwai kuskure wajen rubutu wajen rubutawan alaqin zai zamanto da alif ce maqsura ba alif mamduda ba sannan kuma ma gata ne ita ma ba mata aliful mad ba yalqa Allah kenan abinda mutun zai hadu da Allah subhanahu wa ta'ala wa in amila koda fa kai kana ji akan cewa ka aikata kullu amalin min alkhair dukkan wasu ayyuka na alheri kana kokarin kwatantawa to wajibi ne kar ka samu sakankancewa a cikin zuciyarka ka rika aimu alhamdulillah mun Allah ne a ka rika ka amuntu akan cewa kawai kai na Allah ne wannan kuskure ne ka zamanto kana cikin halin dardar wannan matsala tana karantar da mu aljam'u bainal khawf war raja mutun ya hada tsakanin kaunar rahamar Allah da tsoron azabar Allah kar ka amuntu ka dage sosai kai ta aikata ayyuka kana ta roƙon Allah ya saka cika saboda abinda mutun ya cika da shi akan shi ne ake mishi lissahi ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa innahu la yai kamar a mas'ala ta gaba kenan za ta zo insha Allah kenan mu kammala sai mu shiga cikin sharhin mali ce wa yanbaghi lirrajul musrifi sannan kuma ya cancanta ga mutum wanda yake banna kenan can wanda yake aikata alheri kenan ya kamata kare sakankance daga azaba Allah sannan shi kuma mutumin da yake aikata banna to wannan mutumin shi ma yanbaghi ya kamata a gare shi alla yaqta'a raja'ahu min Allah ta'ala kar ya yanke tsammahanin kaunar rahamar Allah mai girma da buwaya bi mana kar ya yanke tsammani akan zai samu rahamar Allah kare zaman to ya aikata ayyuka wanda suke ba su da kyau a nan gidan duniya bi mana ya aikata ayyuka ya yi kaza wannan abin ya hana shi dukufa da neman tuba duk abin da dan adam zai aikata in ya tuba a wajen Allah subhanahu wataala Allah zai karbe shi kenan wannan mutumin ya sanya kaunar rahamar Allah a cikin ranshi indal mauti a lokacin ma da yazo mutuwa wa yuhsinu zannahu billahi sannan kuma ya rika kyautata tsammahanin shi game da samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala a daidai lokacin da kuma ake bukata wa ya khafa adh-dhunubahu ya rika jin kuma tsoron zanuban da ya aikata kenan ya rika jin tsoron zanubin da ya aikata kar ya ja mishi cikas a daidai lokacin da kuma in yazo halin mutuwa to ya rika kyautata tsammahani tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala mali ce fa in rahimahu Allah bi fadlin fa in rahimahu Allah in Allah ya mushi rahama to fa bi fadlin da falala ce daga Allah subhanahu wataala wa in azabahu fa bi dhanbin in kuma Allah azabtar da shi to zanubin da ya aikata ne dama kenan ya aikata ayyuka na zanubi kenan dai amma lokacin da yazo mutuwa wajibi ne abinda ake bukata ya sanya kaimi na cewa da izinin Allah zai samu rahamar Allah mai girma da buwaya to wannan shine al-khawfu al-jam'u bayna al-khawfu war-raja dole sai mutai hada tsakanin an abun guda biyu ka rika tsoron azabar Allah ka rika kaunar rahamar Allah akan haka wannan zai taimaka wa dan adam sai zamanto yayi rayuwa daidaitacciya ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalin mutane akan cewa kar mutun ya yanke tsammahanin rahamar Allah subhanahu wataala duk irin aikin da mutai aikata na zanubi duk irin yanda dan adam zai aikata ayyuka na zanubi to ubangiji subhanahu wataala zai karbe shi a lokacin da bawa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yan uwa musulmi kuskure ne ba karamin kuskure ba mutun ya rika katsalandar a cikin al'amarin ubangiji mana ya rika cewa ya za'i Allah ya shiriwa ne ko ya za'i Allah ya gafartawa ne kai wannan ba harkan ka bane ba al'amari ne na Allah subhanahu wataala shi yake shiryar da wanda ga dama wani mutun daga cikin banu isra'il Allah mai girma da buwaya ya ji shi yana cewa ya za'i Allah ya gafartawa ne Allah ya ce man zal ladhi yata'ala alayya wai wane ne yake mini karan tsiye yake mini shishigi Allah ya ce gafartu lahu shi wanda kace ya za'i Allah ya gafarta mashi Allah ya ce na gafarta mai kai kuma wa ahbattu amalaka Allah ya ce kai kuma na rushe aikin ka je ka gigeje kauta kenan dan Adam ya aikata ayyuka na ba daidai ba, aibi ne a gare shi lalle, amma babban aibi yana tabbatuwa ne a lokacin da bawa yake komowa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah yake cewa innahu, ku sani cewa yanda al'amarin yake, wallahi asumir rauhillahi, ba wanda yake yanke tsammahani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da jinkan Allah, illa alqaumul kafiruna, sai mutanen da suke kafirai. Laka duk abin da ka aikata, duk abin da kika aikata, duk abin da muka aikata, mu yi kokari matuka mu ga cewa mun tuba zuwa ga Allah, mu yi niyyar ba za mu sake aikata wannan aiki ba, mu koma ma Allah subhanahu wataala. Wannan shine abin da yake, shine abin da ake bukata. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala yake cewa qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, ka fadawa bayina waɗanda suka yi banna a karan kansu, mana sun aikata banna a kansu, sun aikata ayyuka na zunubi. Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku yanki tsammahani daga rahama ta Allah subhanahu wataala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai gaba daya. Kenan dan Adam kar ya yanki tsammahanin samun rahamar Allah subhanahu wataala. Abinda ake bukata a gare mu shine mu gaggauta tuba zuwa ga Allah mai girma da buwaya. Amma dan Adam din da mutumin da baya tuba, to anan ne kalubalen yake. Amma dukkan mutumin da zai aikata wani ba daidai ba, wani tallabi ya ja shi ya aikata wani abu, ya komo ya tuba zuwa ga Allah, to Allah subhanahu wataala zai karbe shi. Sannan kuma ba a san shishige a cikin al'amarin Ubangiji shi yake shirye da wanda ya ga dama, ya batar da wanda ya ga dama. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulubul ibadi baina usbu'ain min asabi'ir rahman, lalle zukatan bayi suna tsakanin yatsotsin Allah subhanahu wataala, yuqallibuha kaifa yasha, Allah yana jujjuya waɗannan zukatan yanda ya ga dama. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan jin tsoronka. Daka mutun ya nemi Allah tabbatar da zuciyar shi, kuma ai ta'adda, mutun ya ta'adda akan cewa Allah ya amintar da shi, Allah ya amintar da shi a karan kanshi, kar ya aikata abin da ba daidai ba, wanda addu'o'i ne waɗanda hatta da annabawan Allah suna yin shi. Annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas, ya Ubangiji ka tsiratar da ni da diyana akan bautan gumki, Allah kakka bar mu bauta ma gumki. Da haka kaga kenan mutun ya ta'adda akan cewa Ubangiji subhanahu wataala ya tirsasa zuciyarka akan yin da'a a gare shi. Sannan bayan wannan malaki cewa mutun ya kyautata tsammahani, wa yuhsina zanna wa yuhsina zannahu billahi wa yakhafu adh-dhunubahu, mutun ya ji ya rika kyautata tsammani tsakanin shi da Allah, amma kuma ya rika hararo irin ayyukan da yake na ba daidai ba, ya gaggauta bari tun lokacin da yake da dama. Sannan ya rika jin tsoron abin da yake aikata na zunubi. Shine Allah subhanahu wataala yake cewa daga cikin halin managartan diya, innahum kanu yusari'una fil khairat, sun kasance suna gaugawa wajen aikata aikin alheri. Dukkan mutumin da zai samu kanshi yana da hamzari wajen aikata aikin alheri, to wallahi wannan alama ce daga cikin alamun cewa kana cikin bayin Allah. Wa yad'una na, Allah ce suna kiran mu ragaban, suna masu kwadayin rahama da take wajen mu, wa rahaban kuma suna masu tsoron azaba wanda Allah ya tanadin ta ga waɗanda ba su kyautata ba. Daka mutum ya yi kokari matuka ya ga cewa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala, in ayyuka yake aikata na ba daidai bai gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ma bawa rahama a lokacin da bawa ya kyautata tsammahanin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. To daka shi ne abinda malaki yake ambata mana anan, fa in rahimahu Allah, idan Allah ya maka rahama, to bi fadlin, dalilin wata falalaci, falalashi ce shi Allah, wa in azabahu fa bi dhanbin, in kuma azabtar da kai to a dalilin zunubin ka ne. Sannan kuma ka sani cewa wala yazlimu rabbuka ahada, Allah subhanahu wataala baya zalimtar kowa. Sannan mala yake cewa wal imanu bi anna Allah ta'ala atla'a nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallama ala ma yakunu fi ummatihi ila yawmil qiyamati, wajibi ne mutun ya imani bi anna Allah, cewa Allah mai girma da buwaya atla'a nabiyahu, ya ba manzon shi daman gani ala ma yakunu, aka abinda zai kasance fi ummati, a cikin al'ummar shi, ila yawmil qiyamati, har zuwa tashin qiyama, Allah ya labartawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A ƙarƙashin wannan matsala, abu na harko da yake wajibi akan mu sani, annabi sallallahu alaihi wasallama la ya'lamul ghaiba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba. Wala ahad min al makhluqin ya'lamul ghaib, sannan ba wani dare ga cikin halittun Allah da ya san gaibi. Dalili akan haka Allah yake cewa qul ka fadi musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun, ka fadi musu cikin samai da kasai kab, Allah ce babu wanda ya san gaibi. La ya'lamul ghaiba, ba wanda ya san gaibi. Karshe sai ki ce illa Allah, Allah kawai ya san gaibi. Amma babu wani wanda yake cikin samai da kasai da wane ne wanda ya san gaibi, ba wanda ya san gaibi. Kenan gaibi wani abu ne wanda ma ghaba anna fil madi wa fil mustaqbal, abinda ya boyu a gare mu na baya da abinda zai iya zawwa a gaba, wannan shi ake cewa gaibi. To haka zaka samu ba wanda ya san shi. Lakin al anbiya alaihim assalam, amma su annabawan Allah, yutli'uhumullahu ala shay'in min al-ghaibi li ajali maslahati ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da wasu daga cikin annabawa wasu abubuwa na gaibi, mana abinda ko akai a can baya wanda ba wanda ya san shi sai Allah, ko kuma a wasu abubuwan da za a yi a nan gaba wanda ba wanda zai iya baka labarin shi sai Allah. Allah yana fadawa annabawa wasu lokuta saboda maslaha ta abinda ya shahi da'awa. Manzala sallallahu alaihi wasallama, Allah ya bashi labarin wasu abubuwa na wanda suka gabata, sannan kuma Allah ya bashi labarin wasu abubuwan da za su zo a nan gaba. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, sai ce illa man irtada min rasulin, ai illa man irtada min rasulin, ai fa inna Allah yutli'uhu ala ma yasha. Sai alimul ghaibi, Allah shine masanin ghaibi, ba wanda yake iya sanin wannan gaibin na abinda bai faru ba, ko kuma abinda ya faru a baya, ba wanda zai iya kaiwa zuwa gare shi ko daya, sai dai abinda Allah ya ga dama ya kebanci wani annabi ya sanar da shi abu kaza da abu kaza da abu kaza. Misali, manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hutu a cikin tawaga ta sahabbai, sai aka zo wucewa wajen wasu kabarruka. Da suka zo wucewa wajen su wasu kabarruka, sai manzala yake cewa innahuma layu'adhabani, waɗannan wanda suke cikin kabarin nan guda biyu ana azabtar da su. Su kuma sahabban da suke tare da shi ba su iya, ba wani ƙara suka ji ba, ba wani abu suka gani ba, amma manzon Allah ya ba su labarin cewa ana azabtar da waɗannan mutanen. Ya aka yi manzon Allah ya gane, Allah ya ba shi labarin cewa ana azabtar da su, saboda maganganun shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin abubuwa da yawa, la sai misali abin da ya shahi asharatus sa'a, irin alamomin tashin kiyama. Yanzu misalin da manzon Allah yake bada akan matan da suke sanya kayan da baya suturce jikinsu, da yace sunfani min ummati sunfani min ahli an-nari, yace lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, yace kuma da qaumun ma'ahum siyadun ka aznabil baqri yadribuna biha an-nas. Manzala yake cewa akwai wasu kalan mutane guda biyu a cikin ummata ban gansu ba. Kaso na farko daga cikin su qaumun ma'ahum siyad, wasu mutane ne tare da su akwai bulala, yadribuna biha an-nas, suna ba mutane kashi akan zalunci. Manzala yace waɗannan mutanen za su zo a nan gaba, amma ni ban gansu ba. To su wane ne waɗannan mutanen? Malamai sun ta tattaunawa mai tsawo. Sannan kuma bayan shi manzon Allah yake cewa da mata wanda suke sun sanya kaya, amma dai kuma kayan bai suturce jikinsu, ma'ana dukkan wani form na jikinsu, kayan da suka sa zai iya wasafta wannan abin da yake jikinsu, saboda matsayan kayan, ko kuma saboda kayan sara-sara ne, ko hatta da za ka ga yadda shi ɗaya yake yaudaran mutane, kaga hijabi ne za ta sa, amma hijabin bai hana a ga hatta da rigan da yake jikinta. Sara-sara, yanda ka san abin da ake taci kamar matacin kunu, za haka za ka ga hijabin, kaga wannan ba hijabi bane ba, saboda bai rike komai ba, tana ce mashi hijabi. To iya da kyau a kiyaye kenan. Kau wannan mutanen da suke sanya irin waɗannan tuwa, manzon Allah yake cewa sun karkace hanyar, kuma suna karkatar da mutane, saboda duk wanda ya gansu zai kalle su in ba Allah mishi tsaye ba. To kaga waɗannan duka labaru ne manzon Allah yake bada, abinda bai zo ba amma dai zai zo a gaba. Wa ya akai manzon Allah ya sani Allah ya bashi labari, shine ma'anar illa manirtada min rasulin, sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da wani daga cikin annabawan shi akan cewa ga kaza ga kaza ga kaza. Sannan Malik ya wa'alam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal satafṭariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya li jama'atu qila man hum ya Rasulullahi qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Malik ya wa'alam ka sani kai dan uwa musulmi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ciwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi ciwa sataftariqu ummati al-umma ta za su karkasu. Kaga wannan shi ma za su karkasu a gaba kenan. Kenan nan ma illa manirta damin rasulin inne ta faru. Kenan abinda Allah ya ga dama ne ya bashi labari. Manzo Allah ya ce al-umma ta za ta kasu kashi 73. Sai ce firqa yana kashi 73. Kulluha finnar. Dukkansu kaso 71 abin na ƴan wuta ne illa wahida sai kaso 1 a cikin su. Kenan kaso 72 suna wuta, kaso 1 ne ba zai shiga wuta ba. Manzo Allah ya ce wahiyal jama'a. Ita ce jama'a. Sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah manhum ya Rasulullahi. Suwa ne ne ya ma'aikin Allah waɗannan jama'a? Manzo Allah yake cewa ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Abinda nake kan shi a yau da ni da sahabbaina, wannan ita kadai ce hanya mai bullewa. Duk wanda zai kama wani abu ya kama wata hanya, ya bar wannan hanya da nake samanta, manzo Allah yake cewa makoman shi wutace. Da haka wajibi ne mutum mai imani ya kai hankali bautan Allah. Kaga dai ga abinda manzo Allah ma ana alaihi al-yawm, abinda nake kan shi a yau wa ashabi da sahabbaina. Kenan a lokacin da na tashi bautawa Allah yayi kamata in yi, idan ina so in shiga cikin wannan kason daya, shine in ji in san yaya ne abinda manzon Allah yake sama a wannan lokacin. Sannan kuma su sahabban da suke rayuwa tare da shi, suke kallon shi dare da rana, yaya suka yi wannan addinin, in kwaikwaya daga wancan wuri in zo in aikata, wannan shine abin da yake kaina. Da haka amma karkasuwar al'umma wannan wani abu ne wanda yake gashi nan karara. Kowa yana da'awan cewa shi ne akan daidai, kowa iya da'awan kaza. Amma dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan anan shine mutun ya kasance akan Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji subhanahu wataala yayi umurni akan ahadu. Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi, ku riko da igiyar Allah. Jami'an gaba ɗayan ku, wala tafarraqu, kar ku rarraba. Umurni ne Allah yake bada. Kar ku rarraba, kar ku daddatsu, kar ku zama kaza. To wannan umurnin da Allah ya bada ta i'tasimu ce bihablillahi. Me hablullahi? Shine Al-Qur'an, al-kitabu was sunna, littahin Allah da hadisa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, akan yanda fahimta sahabbai take kai. Waɗanda Allah ya kalle su ya nuna su tun suna raye, yace ulaika, waɗannan mutane humul mu'minuna haqqan, su ne masu imani da gaske. Kina idan ina son aljanna, kana son aljanna, kina son aljanna, muna son aljanna, yaya kamata mi? Sai mu zo mu kama wannan abin da manzo Allah faɗi. Duk wani ma'abucin wata hanya, wata dariƙa, mu bar mushi abin shi. Duk ma'abucin wata ƙungiya, wani kaza, mu bar mushi abin shi. Idan dai wannan abin zai kai ka zuwa ga taba abin da Allah ya faɗi ko manzo Allah ya faɗi, kaucewa abin da Allah ko manzon shi ya faɗi, ko kuma ka shiga adawa da kiyayya da mutun saboda ya ki zawwa ya shiga dariƙarka, saboda ya ki zawwa ya shiga ƙungiyarka, to kaga wannan duka alamu ne na rabuwan ka al'umma. Ku ɗoki duk wani tsari da za ku ɗoka a yau da sunan abinda zai taimaka muku akan ku kira zuwa ga Allah, abinda zai taimaka muku akan ku bauta wa Allah akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a. Amma a lokacin da aka zo aka rabu tsakanin dariƙa kaza da dariƙa kaza, tare da cewa kusan abubuwan da suke kira akan shi duka iri ɗaya ne, to meye ya kawo na rabuwa? Kungiya kaza da kungiya kaza suma suka zo suka rabu, tare da cewa abinda suke kira zuwa gare shi duka iri ɗaya ne, meye ka rabuwa? Da haka dai ala itihal, mutum mai imani, addinin ka shine jarinka, bakka da wani abin da ya wuce addinin nan kaf, babu shi. shine mutuncinka, shine darajarka, shine kimarka, shine daukakanka, shine tsiranka, shine kominka. Ka zama ibnul Islam, wannan musuluncin ya zamanto shine kake kariya ba wani kake kariya ba. Wannan musulunci ya zamanto shi kake kariya ba wata kungiya kake kariya ba. Wannan musulunci ya zamanto shine abin da kake fadi tashi kanshi ba wani abu ba wanda yake sabanin shi. Kaga mutun yace zai yi musulunci amma kuma ya zo ya bige yana wata hidima ta daban a wani bangare na daban wanda wannan hidima kuma ma anzalallahu biha min sultan. Da haka Allah ya yi umarni akan a hadu. Wala tafarraqu karku raraba. Karka kirkiri bid'a, karka yi shirka, karka yi kaza, karka yi kaza. Kowa ya hudda son zuciyar shi, a zo a haɗu akan littahin Allah da hadisan manzo Allah akan yanda sahabbai suka fahimta. Wannan shine wa'tasimu bihablillah. Amma a lokacin da kace wani ya raba kan al'umma, alhali kuma kai kana bautawa Allah sai ka kirkiri bid'a ka zo ka sa a ciki. Wani aikin ka shirka ne. Kuma da sunan musulunci kuma kace a zo a hadu ya taya za a hadu babu yanda za a hadu saboda kai tuni ka rabu kuma kana ƙara rabuwa kana ƙara raba kan al'umma saboda duk lokacin da zaka kirkiri bid'a to kana faman raba kan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kai yanzu kai ne zaka gano wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai bayani akan shi ba bayan bayanin da Abu Zarul Gifari yake cewa ba wani alheri sai da manzo Allah ya nuna mana ba wani sharri sai dai mana hattara akan shi ka shaide akan shi naka umarni ne na Allah sannan kuma Allah ya nuna tabewa da asara ga duk waɗanda suka rarraba addini sai zama to a rarrabe innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a Allah ce lasta minhum fi shay ba kai ba su war suka rarraba addini suka mai da shi kungiya kungiya jama'a jama'a tawaga tawaga ku yi amfani da kungiya da sunan mu'amala ta rayuwar yau da gobe at-ta'awun 'alal birri wat taqwa daga lokacin da kuka huta daga wannan abun kuma kuka mai da abun kungiyanci wallahi kun tabe kun yi asara sai zama to kungiya kace kake kariya ba littahin Allah ba hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da haka mutun ya ma kan shi karatun nutsuwa ka bauta wa Allah shi ho shedan kullum a kowane lokaci a kowane sa'i yana bibiyar dan adam ya ga cewa ya halakar da shi sai ka zo kawai daga ya za a bauta wa Allah hakikanin bauta lahiyayya kawai sai ka bige ka shiga kungiyanci kungiyar ka kake kariya ko daidai ne ko ba daidai bane ba dariƙa kake kariya ko daidai ne ko ba daidai bane ba kaga ka tabe kai asara Allah shirye da makarantar da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya ce lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun al'amaru sai na wajen Allah kuma Allah zai ba su cikakken labarin abinda suka kasance suna aikata a nan gidan duniya Allah ya ce wala takunu karku zamantu kal ladzina tafarraqu kaman suka rarraba suka rarrabu wa ikhtalafu suka sassaba wa juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan gaskiya ta zo musu ga gaskiya nan ga qur'ani ga hadisi a hannun kowa amma huma wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza min ba'di ma ja'ahumul bayyinat Allah yake cewa ulaika lahum azabun azim irin waɗannan mutane sa da azaba mai radadi dan haka dai an hane mu akan rarrabuwa an ce mu hadu akan mi alkitabu was sunna mu hadu akan littahin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzo Allah Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine tafarki na gashi nan mustaqiman tsayayye gashi nan totar fattabi'uhu kubishi wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyin da suke gehen wannan hanyar babba in kuka yi mi zai faru fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku daga hanya na zaka samu yana kira yana Allah yana manzo Allah yana so amma in ka haƙiƙanin abin da yake faruwa da aikin da yake aikatawa yana sabawa Allah ne yana sabawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah ya karantar da wani abu daban shi kuma ya zo ya dora mutane akan wani abu daban haka mutun yayi hankali akwai hanyoyin da suna kama da addini amma ba addinin bane ba to wannan shine abin da aka ja hankalin mu anan cewa kenan lalle al'ummar nan za ta kasu kashi 73 kashi 111 kashi 73 dukkan 72 da biyun nan wuta suka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya ce kawai za ta yi aljanna ita ce akan mu abinda manzo Allah yake kai da haka kasa ka tsare kar kai wasa duk abin da zaka aikata da sunan addini ka samu dalili ka rike shine malami ahlali yake cewa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan baya halatta ga mutum mai imani aikata wani aiki hatta ya'lama hukmallahi fihi har sai ya san hukuncin Allah akan abun sannan kuma wayas'al alulama ya tambaye malamai idan bai sani ba malaman kuma su koyi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da malami ya bayyana a can مالك تشوى هكذا كان الدين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه Imam al-Barbahari yake cewa haka za yace kaga wannan tsarin na abin da ya shafi addini mutane suna haɗe kansu daya kana addini haka addinin ya kasance tun daga lokacin manzon Allah ila khilafati Umar har zuwa khalifancin Umar dan Khattab yace al-jama'atu kulluha mutanen gabaɗe jama'a ce mana jama'a ce a haɗe a cibire waje guda yace wa haka za fi zaman Usman haka abin yake a zamanin Usman dan Affan yace falamma qutila usmanu lokacin da aka kashe usman jaa al-ikhtilafu wal bid'u sai sabani yazo ya shiga cikin mutane wal bid'u da bid'o'i suka akai takakin su kala-kala wasara an-nasu ahzaban mutane suka zama kungiya-kungiya mana jama'a-jama'a wasaru firqan suka zaman to firqa-firqa mana kungiya-kungiya فمن الناس من ثبت على الحق daga cikin mutane akwai suka tabbata akan gaskiya inda awwal at-taghyir a farkon sauyin da aka samu wa bihi qala bihi kuma suka rika fadin wannan gaskiyar wa amila bihi suka rika aikata wannan gaskiyar wa da'a an-nasa ilayhi kuma suka rika kira mutane zuwa ga wannan gaskiyar Usman ibn Affan Allah kare yarda a gare shi wata rana ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yake bayyana cewa الفئه الباغيه ما انا wasu jama'a da suka kete da iyakar Allah za su kashe Usman za su yi kisa za su kashe Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata haka abun kuma ya faru a dalilin wani aiki da yahudawa suka yi yahudawa sun doki hayan wani bayahudi daga kasar Yaman ana kira shi da suna ibn Sauda'i Abdullahi ibn Saba ana kiran shi dan bakar mace Abdullahi dan Saba al-Yahudi ba Yahudi ne wannan mutumin lokacin da ya dauki kungilar sanya sabani ko kuma kisan Usmanu faja'a ila al-Madina sai ya zo garin Madina wa azhara al-Islam ya bayyana shi musulmi ne fi khilafati Usman a lokacin khalifancin Usman ya bayyana shi musulmi ne amma kuma waja'ala yasubbu Usman fil majalis sai rika zagin Usman ya rika aibanta Usman ibn Affan a cikin majalis mana afada ya rika aibanta shi abin ya kai zuwa ga aka kore shi daga garin Madina sai ya koma kasar Misra da ya koma Misra can he ya samu wasu mutane hatsabibai suka kama mishi ya rika basin wannan tunanin nashi da wannan aibanta Usman da yake yi har karshe suka bashi amanna ya jagorance suka zo garin Madina suka zo suka kewa Usman abin da ya faru suka kashe Usman daga lokacin da aka kashe Usman kuma daga lokacin fitina sai ta afku sabani tsakanin mutane aka rika aikata abubuwan na bid'o'i da sauransu wannan shine abin da malai yake cewa mutane sun kasance jama'a har lokacin da aka zo lokacin aka kashe Usman daga lokacin sai aka samu sabani yanzu tunda an samu sabani an kirkiri bid'o'i mutane masu son zuciya sun shiga cikin wannan haraka abin da ya shafi addini to yanzu a lokacin wajibi ne mutum idan zai aikata aiki da sunan addini dole tantance kamar yadda magabata suke cewa da'in mutum ya faɗi abu za a sallama mishi saboda an amuntu da mutanen khairul qurun qarni amma yanzu bayan wannan kuma yanzu duk wanda yace an ce kaza sai ya ce samula na rijalakum ku hadi mana suwaye suka ba ku labarin abin da kuke ambata mana Maliki chafa kana al-amuru mustaqiman al-amuru ad-diniya kasanchi asaitu tar hatta kanati tabakatu rabi'a hasid akazu tabakata hudu fi ahdi khilafati bani fulanin yace inqalaba zamanu aiki cho abun yana tahiya haka hasid akazu tabakata hudu a khalifancin banu ba bani fulan anan dai amalin abun da mutane shine banul abbas daga lokacin da banul abbas suka zo fanqalaba inqalaba zamanu bimana sai yanayin sai ya juya wa taghayyara an-nasu jiddan mutane suka sauya sosai wa fashatil bid'u bid'u'i suka yadu wa kasurat du'atu ila ghayri sabilil haqqi wal jama'a sannan wa kasurat du'atu masu kira suka yawaita masu kira zuwa gami ila ghayri sabilil haqqi ba akan tafarki wanda yake na daidai ba suna kiran mutane amma zuwa ga su batar da su wal jama'a kuma suna kiran mutane ba akan wannan hanyar ta jama'ar ba da manzalla yake cewa abin nake kai a yau dani da sahabbaina suka daga kiran mutane zuwa ga ko kabilar su ko jama'ar su ko farallan garin su ko farallan wani babban wannan kin su latijin su a cikin kuma ila zalika kenan mutane suka daga kiran jama'a zuwa ga abin da ya shahi hanyoyin suke na bata ne bid'a ce da sauran su malice wa waqa'atil mihna fi kulli shay aka samu matsaloli da cikas a cikin komi yake cewa lam yatakallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu jarrabawa da yawa wanda manzala sallallahu alaihi wasallam bai magana akan shi ba wala ahadun min as-sahabati ko dai daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam to daga nan sai aka samu mutane suka rika kira zuwa ga hanya ta tabata lokacin at-tabaqatu ar-rafi fi tabaqati fi khilafati bani fulan da malin ambata kene tace lokacin banul abbas banul abbas daga cikin su an samu al-ma'mun al-abbasiyyu sannan kuma bayan shi aka samu al-mu'tasimu billah aka samu al-wasiqu billah su kuma waɗannan mutanen jagorun suka dauki tunani irin na jahamiya suka so tilasta ahlus sunna akan cewa dole su yarda alqur'ani wai ba magana Allah bace ba halitta Allah ce akai tabbuga akan haka nan akai tabbuga da su Imam Ahmad to lalle tabbas daga lokacin fitintunu kwarai sun yawaita sun yadu a cikin al'umma kasural kalam surutu da masu dokan manhaji na magana suka yawaita a cikin al'umma sannan kuma wal qilu wal qal da kace nace suka yawa sannan kuma wada'wal ilm mutane suka rika da'awan malamai ne su alhali kuma laysu min al-ilm fi shay suba kowa bane a cikin abin da shay ilimi lakinna kullu hadha dukka wadannan abubuwan sun faru ne saboda wasu abubuwa na fitintunu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta wa wannan al'umma kuma sannan wadanda suke ce kucin nan gaba ɗaya manhajin su ba littafin Allah bane ba ba hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane ba tsarin yanda sahabbai suka bauta wa Allah bane ba to daka wajibi ne duk wani mutum a yau abinda zaka doka na bangaren da ya shahi addinin ka ka duba abubuwa guda biyu abu na farko ka samu al-ilmun nafi'u zaka yi karatu na addini kai ilimi dan ka amfanar da kanka ka amfanar da al'umma sannan abu na biyu dole a samu as-sabr wa thabat a samu hakuri tare da kai sannan kuma a samu jajircewa da kafuwa da tsayuwa akan abin da yake gaskiya ne saboda kana faman ya za a yi ya zama to ka samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala ba wane ya ci ba ko su wane kasa ce ko da makamancin wannan wannan abin da yake wajibi akan kowane ɗaya daga cikin mu ya tsaya tsayi ya ga cewa ya nemi gaskiya kuma ya bi wannan gaskiyar zaka ga a cikin ɗabi'ar rayuwa a yau mutane akwai kokari na a tantance abu mai kyau ne kuma da kyau ne a cikin rayuwa fa amma bangaren da shi addini sai ga mutum ba ruwan shi ya san me ake ciki daga ina aka taso ina za a tafi menene dalilin wannan aikin ba ruwan shi wannan shi ba harkar shi bace ba shi kawai in a bangaren duniya dai to iya da wannan ogana amma bangaren da shi addini ba ruwan shi da wannan to Allah kiyaye bayan shi malike cewa waɗannan mutanen da suka yi da'awan ilimi sai ya ce wada'u ilal firqa suka kira mutane ilal furqati zuwa ga ararrabu wa qad naha Allahu azza wa jalla anil furqa Allah mai girma da buwaya kuma ya hane mu akan murarrabu sannan kuma wa kaffara ba'dhum ba'dan su ma akaran kansu su kin suka kafirta junan su kafirta juna wane ce wane kahuri ne وكل دعا الى رايه والى تكفير من خالفه kowa yana kira zuwa ga ra'ayin shi sannan kuma zai kafirtar da duk wanda ya saba ya bi wata hanya ba tashi ba dan haka fadalla al-juhalu war-ru'a'u dan haka aka jahile suka bace haka kuma ar-ru'a bi ma'ana wasu suke asfala minan nas wanda suke da makaskantan mutane su ma duka suka bace wa man la ilma lahu da ma wanda bai da ilimi aka rika kafirtar da mutane wane ce wane jahili ne wane ce wane kaza ne wane ce wane kaza ne haka zaka samu aka shiga cikin wannan rudani daga duk mutumin da zai saba musu to za su jehe shi da kalmar jahili ko kaskantacce ko kuma bai da ilimi kuna makamancin wannan sannan kuma wa atma'u an-nasa fi shay'in min amri dunya suka kwadaitar da mutane akan a shiga harka ilimi abin da ya shafi saboda kwadayin duniya saboda samun duniya saboda kaza sannan kuma wa khawwafuhum iqabat dunya suka rika tsoratar da mutane da uquba ta duniya fattaba'ahumul khalqu sai mutane suka bi su ala khawfin akan suna jin tsoron fi dinihim akan addinin su wa ragbatin fi dunyahum kuma da kwadayin duniya da suke yi sai zamanto ana bin su duk da an san eh mun san wani ba haka ne bane abin da yake yi to amma kuma ya za a yi kawai a bi shi to wannan duka fitintunun da suka faru suka afku a cikin al'umma suka kai al'umma zuwa ga matakin da ta kai a yau maliki ta fasarati sunnatu sai aka waye gari sunna a karan kanta ta farkin manzon Allah wa ahlus sunnati da ma'abuta sunna wanda suke bin ta farkin manzon Allah sai suka zaman to maktumina sun boye a boye suke wa zaharatil bid'a bid'a ta hutu ta bayyana aka ganta karara wa fashat kuma ta yadu wa kaffaru min haythu la ya'lamun suka rika kafirtar da mutane su waɗannan ma'abuta bid'an ta hanyar da ba su sani ba min wujuhin shatta ta huskoki daban-daban sannan kuma wa wada'ul qiyasa suka dora mutane qiyasi shi kuma qiyasi kala biyu ne akwai qiyasi na banza akwai qiyasi na kirki su qiyasin da suka yi qiyasi ne wanda yake na banza sai suka rika fudda mutane daga cikin addini sannan kuma wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahayihi ala uqulihim wa ara'ihim sannan suka dora qudrar Allah da ayoyin Allah da hukumce-hukumcen ubangiji da umarnin Allah da hannun shi suka dora shi ala uqulihim akan hankalinsu waɗannan abubuwan guda biyar waɗanda dole ne mutum ya tsaya kyam akan su na yarda da kudura ta Allah ya yarda da ayoyin Allah ya yarda da hukuncin Allah ya yarda da umarnin Allah ya yarda da hannun Allah sai suka dora su akan tunaninsu kawai kamar yaya suka dora shi ala uqulihim wa ara'ihim tunaninsu kwakwalwarsu ra'ayinsu naka fama wafaqa uqulahum duk abin da yayi daidai da hankalinsu qabiluhu sai su amshe shi wama khalafa uqulahum abinda kuma ya sabawa hankalinsu mi suke yi radduhu sai su mayar da shi suke ba su yarda da shi ba a dalilin haka fasara al-islamu ghariban wa sunnatu ghariba musulunci sai zama kan bako shi da shi ne na kirkin fa a yanzu an binne shi an maida shi a boye shi kuma wanda ake ga abin nan yake na banza sai zama to shine a bayyane wa sunnatu ghariba sunna ta zama to ita ce bakuwa wa ahlus sunnati ghuraba su kuma abota ruku da sunna su suka zama baki fi jawfi diyarihim a cikin gidajensu kenan ba wani wanda sai hutu ya ce kala shine ibnul qayyim yake cewa wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahman ka sani cewa wal haqqu mansurun ita gaskiya ita ce abun karewa kuma kararra ce a kare take amma wa mumtahanun za a jarrabi mutane akan rugo da gaskiyan nan da karka yi mamaki fa hadhi sunnatur rahman wannan ita ce sunna Allah aban kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba qalu man lil ghuraba ya rasulullahi qala alladhina yasluhuna idha fasada an-nas wa fi riwayatin aw tari riwayah kuma alladhina yuslihuna ma afsada an-nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addini ne ya fara a matsayin bako da mutane ɗan kadan ana boyewa wa sayaudu ghariban zai komo kuma kamar haka nan yanzu mutane suke jinjuno zuwa ga musulunci kusur suna da yawa amma waisuwa suke aikata tataccen musulunci nagartaccen wanda Allah ya rarrashi illa man rahima rabbuka wa qalilun ma huwa wa sayudu ghariban sai kazo ka aikata aiki na sunna sai a ce maka ah wannan abin sabo ne ya kai zaman to sabo tare da cha manzalla aikata shi sallallahu alaihi wasallama ya kai zaman sabo tare da cha alqur'ani yayi maganar shi kai da kake cewa sabon ne da kai da alqur'anin wahi wani dadewa kai da zaka ce sabo ne abu kaza da kai da hadisin manzalla wahi dadewa waye girmi wani ta haka kawai sai misali wata sunna an binne ta an fasa aiki da ita kwata kwata in aka karanta hadisi aka ce za a aikata ta sai a ce ai an zo da sabon addini alhali ko ba sabo bane dama yana nan wannan abin da kuke kai shine sabo tunda ku ne kuka kirkira daga baya kuka jingina shi kuma zuwa ga addini lakin addin amma shi addini a karan kanshi iyana shi yasa manzo Allah yake cewa fadduba lil ghuraba qalu sai sabai suke cewa manil ghuraba ya rasulullahi ya ma'aikin Allah suwa ne ne al ghuraba bi ma'ana suwaye wannan baki suwa ne ne me siffan su me dabi'an su me halin su manzo Allah yake cewa alladhina yasluhuna sune masu gyarawa idza fasada an-nas sune nagartattu a lokacin da mutane suka lalace sune nagartattu a lokacin da mutane suka lalace wa fi riwayatin a wata riwaya kuma zalla yake cewa wadannan alghuraba kin sune alladhina yuslihuna ma afsada an-nas wanda suke gyara abinda mutane suka bata wani ya zo da bid'a sai wani ya zo kokarin ya rushe wannan bid'ar ya tabbatar da sunna da take wajen to wadannan sune alghuraba da aka yi addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin cewa lalle addinin nan yanda aka fara haka za a komo a zamanto a bubboye saboda yanda rishin gaskiya da kuma irin kalubalen da ya tinkaro hatta da masu addinin to wannan zai kai zuwa ga hatta gaskiyar in aka ambace sai a ce ita ce bid'a ita kuma bid'a sai a ce ita ce sunna kafirci sai a ce shine daidai shi kuma abin da yake musu kafirci sai a ce shine daidai shi kuma musulunci sai a ce shine ba daidai ba sannan mali ya ci gaba da cewa wa'alam annal mut'ata sai ya ce mut'atan nisa'i sai ya ce wal istihlalu ya ce haramun ila yawmil qiyama ka sani cewa mut'a bi ma'ana abin da yake ne da mut'a nan sai ya sa shi tsakanin wanda yake cewa mut'atan nisa mut'a ta mata bi ma'ana mutun ya auren mut'a wal istihlal da halatta wannan abu mutun ya sani cewa haramun ne yayi ko kuma ya halatta shi ila yawmil qiyamati har zuwa tashin qiyama mas'ala ta mut'a mas'ala ce fiqhiyya amma daga cikin firaq na addini wanda akwai suke ga cewa har a yau ana iya yin auren mut'a sune wanda suke bangare na addini shi'a alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ila yawmil qiyama har tashin qiyama in aka ce mut'a abinda ake nihi da shi shine an yatazawwaja rajulun imra'atan muddatan muhaddadatan tawilatan aw qasira shine mutun ya aure wata mace su yi aure a limuddatin mahduda a iyakance lokacin za kai aure da ita misali wata guda wata biyu ko shekara daya ko shekara biyu tawila aw qasira ko ai dauki lokaci mai tsawo ko dauki lokaci gajere sannan bayan wannan lokacin wa ba'da yantahi zuwa tilqaiyan daga wannan dalilin da aka doka ya kare to auren ya mutu automatically ya mutu aslan wala yahtaju ila tila talaqin bima bukata a ce kai misali ka saka a lokacin dalilin yana karewa kwanakin suna karewa shikenan auren automatically ya warware to shi magana akan abin da ya shafi auren mut'a a harkun musulunci an halatta haka harkun musulunci an halatta summa harrama annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati khaybar sanama zalla sai ya haramta auren mut'a a lokacin da aka zo yakin khaybar da aka zo fathu makka aka halatta shi kuma sannan daga nan kuma manzalla sai ya saki haramta shi tahriman muabbadan tahrimi mana haramun ne har abada manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa auren mut'a haramun ne har abada kin daga farko an halatta sannan kuma daga baya aka haramta kuma aka sake halatta kuma aka sake haramta to wannan haramta da aka yi na karshe da haka har abada haramun ne. A dalilin haka ajma al muslimuna ala tahrimiha wa annaha nikahun batilun. Musulman duniya gabaɗaya sun yi ijma'i akan haramcin auren mut'a, sannan kuma aure ne bacicce ko an yi shi. Sannan al'ummar musulmai gabaɗaya sun yi ijma'i akan haramcin, kenan baya halatta a yi shi. Sai wata jama'a daga cikin ash-shi'atul ja'fariyyatur rafida su suka ce ai ana iya yi, su ne ƴan shi'a na yau wanda suke yin auren mut'a, wanda wannan auren na mut'a yana ɗaya daga cikin asbab ɗin da yake sa da yawa daga cikin matasa suke bin su saboda lalaci da irin lalacin da suke cike cikin wannan abu. Daga haramun ne, haramun ne, haramun ne ila yawmil qiyama. Sannan mutumin da zai yi irin wannan auren na mut'a, hukuncin shi hukuncin mazinaci ne, hukuncin da malamai suke bashi kenan. Daka mut'atu mut'atan an-nisa, kenan mutum yi wannan aure na mut'a haramun ne. Malam ya kawo shi anan saboda wasu sun yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan cewa haramun ne, wanda gaba ya kuma yace halal ne. Kaga wannan in mutum ya yarda zai iya taba mashi aqidar shi. Manzon Allah ya haramta kai kuma ka zo ka halatta da sunan wa. Daka manzon Malik kashi a cikin sharh sunan, cikin sharh sunna, saboda abu ne wanda yake da alaka da aqida. Sannan Malik ya cewa wa'rif li bani Hashim fadlahum, kai mai imani ka sani irin falala da kima da banu Hashim suke da. Yake cewa li qarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, saboda kusancin da suke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'rif fadla quraishin wal arab, sannan ka san falalar da quraisha suke da larabawa. Wa jami'il afkhad, da dukkan ɗan kabilun da suke kewaye da su, mana mutanen ɗan kabilun da suke cikin wannan larabawa kenan, duka su ma waɗannan mutane suna da falala. Fa'rif qadrahum, kasan matsayinsu. Wa huquqahum, da haƙƙin da suke da fil islam a cikin musulunci. Sannan kuma wa maulal qaumi minhum, da jagoran al'umma a cikinsu. Wa ta'arraf li sa'irin nasi haqqahum fil islam, kuma sauran mutane ma gaba ɗaya kasan irin haƙƙin da suke da. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ganin daman shi ya fifita banu Hashim akan sauran Qurayshawa gaba daya, saboda hutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin su. Wannan kuma zalika fadlullahi ne, yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadli alazim. Sannan waɗannan banu Hashim din mutun zai girma masu, ya san matsayin su a musulmai a cikin su. Wanda ya fandare a cikin su duk irin matsayin da yake da ba ruwan Allah da shi. Dan haka Ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da suratul Masad ake karanta tabbati yada abi lahabin wa tab, kaga tsine mushi ne ake yi, amma kuma yana zaman matsayin kaman mahaifi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma saboda bai bi Allah ba, baro Allah da shi, amma waɗanda suka bi Allah a cikin su, to waɗannan mutane suna da kima, suna da daraja. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa kinanata min walad Isma'il, wastafa min kinana quraishan, wastafa min quraishin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Manzo Allah yake cewa inna Allah astafa kinana, Allah ya zabi kinana daga cikin gidajen ɗiyan annabi Isma'il. Sannan wastafa min kinana, a cikin su kuma kinanan gaba ɗaya su ma Allah ya ware su, sai ya zabo Qurayshawa a cikin su. Wastafa min Qurayshin bani Hashim, a cikin Qurayshan su ma Allah ya ware su, sai huddu banu Hashim. Sannan kuma a cikin banu Hashim din ma sai Allah ya zabe ni, wastafani min bani Hashim, Allah ya zabe ni daga cikin banu Hashim. Kaga anan Allah manzo Allah yake cewa inna Allah astafa, Allah ya zaba. Kenan duk wanda ya imani a cikin su wajibi ne mutum ya san irin haƙƙin da suke da, sannan kuma da ma sauran musulmai gaba ɗaya wajibi ne ka yarda da irin falalan da suke da kiman da suke da. Amma wannan idan zamanto al'amarin da ya shahi wanda suka yi imani a cikin su, wanda ba su imani ba, ba wani falala da suke da, ko wata kima ko wata daraja da suke da. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin fadar Allah subhanahu wataala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Karkashin wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma sahabbai bayanin cewa la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wa la abyada ala aswada wa la illa bitaqwa, yace kullukum li adama wa adamu min turab. To wannan ga mutane kenan gaba daya, mutane gaba ɗaya ba wani wanda yake da fifiko akan wani. Amma a lokacin da ya zamanto iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suna da wata miza da kima da Ubangiji subhanahu wataala ya ba su ita, kamar da manzon Allah yake ambata a cikin wasu hadisai, ina gama ku da girman Allah ku kiyaye haƙƙin iyalin gidana. Kenan waɗannan Allah ya ba su wata daraja ta musamman, amma masu imani a cikin su, waɗanda ba su da imani a cikin su kuma kenan ba su da wata kima, ba su da wata daraja. Sannan Maliki ta wa'arif, ka sani kuma fadlal ansari, falalar da mutanen garin Madina suke da. Sannan wa wasiyata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim, da wasiyar da manzon Allah ya yi akan su, su mutanen garin Madina. Sannan kuma wa alur rasuli, da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti. Maliki ta falata subbuhum, karka zage su, karka aibanta su, karka faɗi magana akan su. Wa'arif, ka san fadlahum, falalan da suke da, wa karamatihim, da irin karamci, mana irin matsayi da suke da na karramawa. Sannan kuma wa jiranahu min ahli madinati, da makwabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na garin Madina wanda suke kewaye. Fa'arif fadlahum, ka san kimar da suke da, da darajar da suke da. To waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da yake wajibi akan mutum mai imani ya san da shi, wanda kuma ina ga insha Allah ta'ala nan ya kamata karatun ya tsaya, kasancewar lokaci ya riga ya kawo goshi. Kenan za mu tsaya anan insha Allah sati na sama sai mu tashi. Wa alam anna ahlul ilm lam yazalu yarudduna qawla al jahmiyyati, ma'abuta ilimi basu gushe ba suna raddi ga dukkan wani mutumin da ya zamanto ya kama wani tafarkin da ma anzalallahu bihi min sultan, tafarkin da Allah bai sabkar da wata hujja akai ba. Insha Allah ta'ala nan zamu dakata abinda muka jin aiki, Allah ba mu iko aikatawa na bari, Allah ba mu ikon bari. Ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da mu, ya shiryar da zuriyarmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ومن يعلم وكان